integrity,
solidarity,
well-being,
and prosperity of the Federal Republic of Nigeria.
And prosperity of the Federal Republic of Nigeria.
Mun dade muna ganin abubuwan da mutane suke yi ba daidai ba, na zalunci da rike al'umma, haki da bada abu a ce a raba a rike.
Mai girma engineer Muhammad Rabi Musa Kwankwasa, ina da ƴan majalisin jiha guda 21
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dalana wannan lokaci. Mai sauraro, assalamu alaikum. Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanmu da wannan lokaci, kana kuma sannunmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala, shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zama tarnaki da ci gaban demokradiyyar kasar nan, bai da baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa. Da alama dai a iya cewa ta faru ta kare dangane da dambarwar fidda shugabanci a zauren majalisun dokokin kasar nan, a zabe da majalisar dattawa ta yi. Sanata Ahmad Lawan dai shine mutumin da sanatocin suka zaba ya shugabance su da ƙuri'u 79, sai kuma sanata Omo Agege wanda yake a matsayin mataimakin sa, sai kuma sanata Ali Ndume wanda ya tsaya tsayin daka cewa shi ma sai ya gwada kunjin sa a fafutukar neman shugabancin majalisar, dukkuwa da nune da jam'iyyar sa ta APC ta yi kan sanata Ahmad Lawan. A zaben dai sanata Ali Ndume dai ya samu ƙuri'u 28, wanda hakan ya sa shi shan kai a hannun sanata Ahmad Lawan. Ƙuri'un sanatocin dai jimilla sun kai 107, yayin da aka nemi sanatoci biyu aka rasa domin ba su halarci zaben ba.
And always in the interest of the sovereignty,
integrity,
solidarity, well-being,
and prosperity of the Federal Republic of Nigeria,
and prosperity of the Federal Republic of Nigeria,
that I will strive
to preserve
the fundamental objectives,
and directive principles
of state policy,
contained
the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, and that I will preserve,
protect,
and defend the Constitution.
Federal Republic of Nigeria,
and that I will abide by the code of conduct
contained in the fifth schedule
to the Constitution of the Federal Republic of Nigeria.
So help me God.
Sai dai babban abin da aka zubawa ido shine yadda tun a baya ake ji shugaba Buhari na wasu kalamai cewa sanata Abubakar Bukola Saraki da kuma Honorable Yakubu Dogara shugaban majalisar wakilai ta ƙasa sun wahalar da shi ta fuskar ayyuka, wanda hakan na da alaka da yadda aka fidda shugabancin majalisun ƙasar, da jam'iyyar APC take cewa ƴaƴan majalisun sun yi gaban kansu a wancan lokaci tare da yin watsi da umarnin jam'iyyar tasu ta APC, wanda hakan ya sa aka rika samun takun saka tsakanin fara shugaban ƙasa da kuma zauren majalisun dokokin ƙasar nan. To sai dai la'akari da irin wannan rawar da jam'iyyar ta taka a yanzu, domin ganin ba a sake maimaita wancan kuskure ba, har ta kai ga sanata Ahmad Lawan din yanzu ya zama shugaban majalisar dattawa, wanda kuma shine ra'ayin jam'iyyar. Babban abin jan hankali shine shin yanzu shugaban ƙasa Buhari ya gamsu babu korafi kenan, za a yi wa ƙasa aiki cikin haɗin kai tare da majalisar dattawan, tunda dai yanzu tsarin ya zama tuwo na maina. Honorable Kabiru shugaba kofar na isa ɗan jam'iyyar APC ne dake ganin ai ba a rabu da bukar ba, an haifi habu ne kawai, domin an kashe maciji ne ba a sare kansa ba, domin kuwa dole ne sai shugaban ƙasa ya yi takatsantsan da jagoran jam'iyyar APC na ƙasa a Suwaji Bola Ahmed Tinubu, tunda dai ana ganin sanata Ahmad Lawan ɗin yaransa ne. Asali ma tun da fari shine ya fara nuna cewa a zaɓi Ahmad Lawan ɗin a matsayin shugaban majalisar.
An ka duba za a ga cewa ai tsarin ma ba na Buhari ba ne, tsari ne na Ahmad Bola Tinubu. Shi kuma Ahmad Bola Tinubu abin da yake ƙoƙari so yake a cikin ɗin wani wata manufa kyakkyawa da za ta mamaye ƙasar nan domin biyan buƙatarsa.
Amma me ya kawo Tinubu a ciki?
Abin da ya kawo Tinubu a ciki, saboda ina tabbatar maka da cewa mutum ne mai hasashe, mai ƙoƙarin ya ga cewa ya jawo hankalin al'umma a ƙasar nan domin ya ci gaba da shugabancin jagoran jam'iyya, domin yana da buƙatar ya zama shugaban ƙasa nan gaba. Amma abin da nake son gaya maka shine tunda Muhammadu Buhari an yi zubeban ƙwaryata a baya bai nasara ba, sakamakon kunshin da aka yi fitar da sanar prison wanda aka samu, wanda Buhari suke so ba shi ya samu ba, bangaren da suka samu ya zamanto su Bukola Saraki sun hada kai sun kawo masa matsala a cikin abin da yana kuka cewa wannan tsari da ake samu matsaloli tannaki da baibe shi ya faru ne sakamakon saboda Senate President ba nasa bane. To yanzu alhamdulillah Senate President nasa ne, Ahmed Bola Tinubu nasa ne, kuma idan ya sake bai fito da bukatunsa yadda zai ci nasara a kasan nan ba shekara hudu masu zuwa, ya bari Bola Tinubu ya ci gaban sa akan bukatarsa, to za a ga feluwar Buhari, kuma za a ga cewa Ahmed Bola Tinubu shine mafita karshe 2023.
Amma ai sanata Ahmad Lawan shugaban majalisar dattawa ne, ana
magana alaka sa da Buhari me ya kawo Tinubu ciki
eh to abin da yasa na ga ma ai ba Muhammadu Buhari bane ya nuna cewa Ahmed Lawan a zabe shi ai tun farko ma shi kansa Ahmed Bola Tinubu shi ya nuna shi a zabe saboda daurin gurme da suke so za su na bangi shirin baka manda in ya ciwo arewa ya samu kasar Yaraba to sauran in ya sau sau da mun dan abin da yake tumfaye ga gasu rotumi amici sai tumfaye zama sai shugaban kasa amma abin da nake so in kira ga Muhammadu Buhari wannan sanad da aka samu mu musu fatan alheri in ka dubi Umar Gege mataimakin sanad president in ka dubi shi kuma Ahmed Lawan din shi kuma sanad president mutun ne wanda yake yana da munufofi masu kyau amma idan ya bari aka maimaita kuskuren da aka samu a baya to ya samu Ahmed Bola Tinubu feluwa ya samu Buhari feluwa kuma wannan shine zai tabbatar da cewa yanzu kasar ta koma hannun sanad president idan aka samu kuskure to waɗannan mutane ba su samu nasara da ta
kana nuna cewa sanata Ahmed Lawan kenan yaran Tinubu ne
yaran Tinubu ne cikakke domin dalili ya bashi guduma harkar maja ya bashi guduma a harkar senate ya bashi guduma a harkar duk wani abu da yake nema in ka duba ma har matarsa ma da sauransu ma ya akai duk taimako ya babbasu saboda ganin cewa tana neman minister
kabirin shugaba kofar na isa kenan na jam'iyyar APC sai dai ita kuwa zauren majalisar wakilai fafatawa aka yi tsakanin wanda jam'iyyar APC ta tsere Femi Bajabi Amila da kuma Umar Bago mutumin da aka ce jam'iyyar PDP tunda fari ta mara masa baya domin fidda shugabancin sai dai sabanin yadda aka gudanar da zaben a majalisar dattawa a zauren majalisar wakilai haniya ce ta barke wanda kuma wasu masanan ke alakanta hakan da yawa da wakilan ke da shi majalisar wakilan ma dai ta gabatar da nata zaben inda bayan fafatawa da aka yi tare da hatsaniya da iwace-iwace sun fidda nasu shugabancin inda honorable Femi Bajabi Amila din wanda ya fito daga jihar Lagos ya samu ƙuri'u masu rinjaye da adadin su ya kai 281 inda kuma aka zabi Ahmed Idris Wase a matsayin mataimakin sa wanda kuma ya fito ne daga jihar Plateau yayin da kuma honorable Umar Muhammad Bago ya sha kai da ƙuri'u 76
I Akib Olufemi Bajabi Amila do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria and that I will preserve protect and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria so help me God
Ita ma dai majalisar dokoki a nan jihar Kano bayan zaben shugabanci da ta yi wanda honorable Abdulaziz Garba Gafasa ya samu nasarar zama shugaban majalisar dokokin ya bar baya da kura musamman ma a gabar da ƴan siyasa ke ganin wake da shinkafa da aka yi a majalisar ya tabbatar da yadda aka yi zaben kujeru daban-daban wanda ya tabbatar da yadda kowa ya san matsayinsa tsakanin sanata Kwankwaso da sanata Ibrahim Shekarau da gwamna Ganduje kamar yadda tsohon wakilin makabarta Alhaji Jinagoda ke faɗi
Muna godiya ga Allah, muna godewa ƴan majalisar mu na jihar Kano masu amana, musamman mutum 21 nan ƴan Kwankwasiya wanda suka zaɓi Abdulaziz Garba Gafasa. Kaga ya kamata mu godewa Allah, mu godewa ƴan majalisun nan. Mai girma engineer Muhammad Rabi Musa Kwankwaso ina da ƴan majalisun jiha guda 21, Malam Ibrahim Shekarau yana da guda 17, Ganduje yana da guda 2. Wannan abin jin daɗi ne, abin farin ciki.
Amma ya akai ƴan majalisu guda 13 kuma suka zama 21.
To su waye sukai zabe 21 ne sukai zabe 21 nan kuma ƴan Kwankwasiya ne muna gode musu kuma ƴan majalisun tarayya muna da guda 14 ƴan Kwankwasiya Malam Ibrahim Shekarau ina da guda 9 Ganduje yana da guda 1
amma su suka ce ma sun koma Kwankwasiya
to ai sani muka yi cewa abinda sukai shine ra'ayin Kwankwasiya shine ra'ayin al'ummar jihar Kano kuma wannan abin dole mu gode musu ka duba ka gani shine abinda muke so ka ga Malam Ibrahim Shekarau fa lokacin da za a yi sallar Idi zuwaye masallacin Idi na cikin gari ya tafi alfarkan shi da mai girba engineer Abba Kabiru Yusuf nan ba da nadewa ba da yadda Allah Malam Ibrahim Shekarau zai dawo Kwankwasiya amma kada ka dawo sai an yi maka kamar abin da aka yi wa goje
me aka yi wa goje
to ba tuhumar duk da ake wa goje shekara 8 an ce an janye ba malam kai ma ka bari kai musu likimo kai fakare kai kwance kwance sai sun ce duk tuhumar da suke ma sun janye sai kuma ka dawo Kwankwasiya mu ci gaba da aiki tunda daman yanzu tsohon nan bai da kowa kamar inda ya kokkori mutane shi ma kafin Allah ya kore shi shari'a ta bawo engineer Abba Kabiru Yusuf tsora jam'iyya Malam Ibrahim Shekarau kwace jam'iyya daga hannun Ganduje kafin Allah ya kore shi mu kore shi
amma ya za a iya kwace jam'iyya daga hannun gwamna guda kuma
to kana gani fa speaker tsakanin Malam Ibrahim Shekarau ake da Kwankwaso ka duba ka gani Ganduje bai da kowa a kwanan nan muke ji wajen zakara an kai wani zance an ce a kori sarki Aliyu da Neji daga aiki Allah bai kori sarki ba Allah ya kore ka mutanen karamar hukuma binne muka kore ka alhajin baba mai taimako mai taimakon al'umma mai jin kan al'umma wanda aiki yazo yi kuma ka san a karamar hukumar birni annan aka fara binciken fefan dala to ya kamata mai girma Alhaji Baba mai taimako ku hada kai da ku da ƴan majalisun mu masu daraja ku 21 nan in an samu karin masu daraja APC ku shigo ku hadu da ku da waɗannan namun ku binciko wannan maganar fefan dala tsohon nan mai yasiyar mai aka siyar mar mai aka bashi mai ibayar ku bincike shi ku dawo da bako ya sha kwai
wai maganar dalar nan ba ta wuce bane har ma gashi an ma rantsar da shi
duk duniya ta sani malin ganduje billahi allazi la ilaha illa huwa bai ci zabe ba abba kabiru yusuf ne shine ya ci zabe kuma da yadda Allah Allah zai karbi zaben sa al'umma za su karbi zaben sa alƙalai masu daraja da mutuntaka za su karbi zaben mu su ba mu
tsohon SA na makabarta kenan Alhaji Jinago da wanda kuma wannan ce ta sa muka tambayi honorable Lawan Husaini Dala dan majalisar jaha mai wakiltar karamar hukumar Dalan wanda shine ya gabatar da kudirin zaben honorable Garba Kafasa ko menene manufar hakan
nayi wannan ne domin mu nuna wa mutane cewa bambance-bambance na ra'ayi na siyasa ba kyauce ringa yin karo da ainihin aiki na amana da al'umma suka dora mutane ba mun hada majalisa ne don mu yi wa mutanen jihar Kano aiki ba tare da cewa ni dan PDP ne wannan dan APC bane wannan al'amari shi ya janyo mun auna mun duba cewar mu ɗan jami'ar PDP mu ne marasa rinjaye ba mu da iko ko dama da zamu iya samar da kakakin majalisa amma wane ne zai ku zame mana maslaha da kuma zame wa al'umma jihar Kano maslaha mutumin da muke fata zai kawo haɗin kai da zaman lafiya a cikin majalisa mu ɗan jami'ar hamayya marasa rinjaye ya rike mu hannu biyu kamar ɗan jami'ar sa domin mu ma zababbun wakilai ne mutanen mu muke wakilta mutanen jihar Kano muka zo yi wa aiki wannan shine dalilin mu na zabar shi Abdulaziz Garba Gafasa a matsayin speaker na wannan majalisa kuma na wuce gaba a matsayina na jami'ar PDP dan Kwankwasiya na kawo sunansa kuma take gidan ya amince akai sa'a Allah ya zabe shi zama speaker
to wannan yana nufin yana da kyakkyawar alaka da ku ƴan Kwankwasiya kenan
eh ni ban taba aiki da shi ba amma na kai ya taba zama kakakin majalisar dokoki sanda ni nayi majalisa shi bai shiga majalisa ba sai bayan da na ban majalisa da shekara hudu ya shiga to waɗanda suka aiki da shi akwai su a cikin mu kun tabbatar mana da cewa lokacin da ya kakakin majalisa a lokacin gwamnatin Malam Ibrahim Shekarau bai cutar da su ba kuma ya shekara hudu cikin zaman lafiya mulkin sa a majalisa ba su taba shiga ruɗu ko rigimar ige sifika ko wani abu saboda ya rike su da adalci shine yasa muke masa kyakkyawan fata ba zai ba da dama ya majalisa ta zama dandalin siyasa irin yadda majalisar baya kai ba mun san irin wannan shine fatan mu da shi zai jagoranci majalisa ta aiki amma da abin da ya zama siyasa ko hawo kawo hargitsi rigima tsakanin bangarori ko wani ba dalilin da za mu yadda a shigo da shi cikin majalisa ɗan siyasa ne mu kun mun zo siyasa ni in zan yi magana PDP da Kwankwasiya ta da nake alfahari nake gadara ni dan Kwankwasiya ne to na san inda zan je amma a cikin majalisa aikin al'umma na zo yi amma ni dan jami'ar PDP ne dan Kwankwasiya da inda da
dalilin wasu suna cewa yanzu kamar shugabancin majalisa ya zama tsohuwar jam'iyyar ANPP gidan Malam Ibrahim Shekarau me laka ce kan wannan
ba to ni ka san ban taba yin gidan Malam Shekarau ba wannan mutanen Ganduje da na gwamnati ya kamata ka tambaya mu ma an ce mana wannan hukuma cewa gwamnati Ganduje ya zama kamar mai kare muradin Malam Ibrahim Shekarau da jama'ar Malam Shekarau gwamnati Ganduje za a tambaya da shugabannin jam'iyyar APC yadda suka bari shekarau ya hada jijiyoyi ya yi karfi duk ya rarrake su ya rarrake asalin yan jam'iyyar wanda suka tafi gwamnatin mataimakin gwamna ka ga ba dan jam'iyyar asali bane yanzu ya zama ga shi wannan Abdulaziz Garba Kafasa da zuwa ga mu wani haƙi irin wannan don ba aikin da muka zo yi kenan ba
honorable Lawan Husaini Dala kenan dan majalisar jaha a karamar hukumar Dala a nan Kano a wannan gaba ce jam'iyyar APC ke ci gaba da kamawa da wuta ta siyasa musamman ma da korafe-korafe suka yawaita kan yadda wasu ƴaƴan jam'iyyar ke cewa gwamna ya bayar da kuɗi tsaba naira miliyan 2 domin a raba wa masu magana a rediyo amma haka siddan wasu masu baki da kunu suka yi tsallan baɗake a kan kuɗin suka kuma yi hafzi da su Awwalu Bala Makurari ɗan APC ne na halaliya wanda ya tabbatar da cewa ya yi wa jam'iyyar wahala kuma yake ganin ya kamata a yi musu sakayya ta alheri tunda dai sun halarci yakin don haka ya kamata a raba ganima da su don haka ya ce za su kwato wa kansu ƴanci
gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya ba sabon abu bane a demokradiyyar ƙasar nan abin da ya sa muka faɗa haka mun dade muna ganin abubuwan da mutane suke yi ba daidai ba na zalunci da rike al'umma haki da bada abu a ce a raba a rike to abiya riga ya zo ƙarshe ina tabbatarwa da al'umma ni Awwalu Bala Makurari yadda kuka dora mun wannan nawi kuka ce a jagorance ku wajen kwato ƴanci da ni da mutane masu mutunci da daraja irin su Dallami baban komanda irin su Abashehu dan Sumul irin su Basalla da sauran mutane masu daraja dattawa da suke ciki to in Allah ya yarda za a kwato haki daga yau naira ɗayan dan radio ba za a ƙara ci ba duk abin da aka bawa kowa komai zai je hannunsa kamar yanda jiya muka zauna da mai girma deputy gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna muka gaya masa matsalolin mu muka gaya masa irin sharrin da wayancan mutane suke masa a take deputy gwamna ya ƙaryata kuma Musa mu ma mun san ƙarya ne to ina son in gaya musu wannan kuɗi da mai girma gwamna ya bari yace arabawa duk mai magana a radio ku fito da wannan kuɗi ko kuma ku zo ku faɗa su a kuka bawa kin yin hakan bacin rai ne na dama ne a wajen ku domin ba za mu ƙare yadda a ci haƙin mutane mu zuba ido mu sayar da haƙin jama'a
amma ba ana cewa an ma fara rarraba kudaden ba
ai abinda nake gaya maka duk wanda kai magana da shi yanzu na abinda nake gaya ma ga list nan a hannuna na sama da mutum 80 wanda ba su samu wannan kuɗi ba kuma ko jiya muna office din deputy gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna mutane sun je sun cika ga dattawa ga matasa masoya kadimul islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje masu kare gwamna babu dare babu rana ibada wannan kuɗi yace a raba musu wasu su cinye kuma mu zuba ido mu gani to ina tabbatar muku yanda kuka ce a shige a kwato yanci zamu je duk inda zamu je zamu dauko muku kitse a wuta zamu tabbatar da yancin ku ya fito kowa an raba an bashi raban sa abinda gwamna yace ayi
to amma tunda har an riga an fara rabawa ku yi hakuri mana wata kila raban ne bai karasu kanku ba
a ai maganar da ake ai ta suka ce sun gama rabo shi yasa nake gaya ma wannan list yawancin mutane ba su samu ba za su yi bayani inda wannan kuɗi yake a da ma fa ana ba su kuɗin nan suna rikewa ai yanzu kiluce ta jawo bau tunda mu ne a harkar akan gaba ka san ba tsoron wani muke ba akan haƙin al'umma duk inda zamu shiga mu nemo haƙi zamu shiga mu nemo haƙi ba wanda muke shayi a harkan nan ba wanda muke tsoro a harkan nan sai an fito da haƙin al'umma wannan nauyi da kuka dora mana to in Allah ya da zamu tabbatar da daga yau kowanne dan radio an daina cutar sa a jahar kan
awwalu bala makwarari kenan wanda kuma duk da waɗannan kalamai nasa a iya cewa tsugune bata kare ba domin wasu na ganin rijiya ce take bayar da ruwa amma guga yana hanawa alafazin Musa Ashir Dala na dai jam'iyyar APC
in ji hankalin mai girma gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kan cewa ba a nada mukamai sai mutanen da za su tsare maka mutunci su tsare maka mutuncin gwamnati mu yanzu wannan kungiya ta mu ta youth/elders na Dala ba za mu taba yadda mutumin da bashi da kishin Dala bashi da kishin gwamnati bashi da kishin gwamna a bashi mukamai ba za mu sake yadda da kowaye ba domin jagorancin da aka bayar a karamar hukumar Dala babu abin da yayi illa takeici ba dan komai ba har yanzu da aka zo akai ma inconclusive ba a ci zabe ba babba abin da akai saboda wannan kujeru ko wannan kujera ta jagoranci ba ta yi mana amfani ba kusan ba za ta yi amfani nan gaba ba dan komai ba duk yawan ku duk kokarin ku idan jagoran ku ya zama na cewa rago ne kuma dole a dauke ku a ragwaye
to baka ganin shi mai girma gwamna yana duba cancanta ne da irin ayyukan da mutun zai yi wa al'umma shi yasa yake dauko shi ya jawo shi jikin sa
shi yasa muke sanar da mai girma gwamna din menene cancanta menene duk cancanta shine kiyaye mutuncin gwamnatin ka yi kokari duk yadda za a yi a ci gwamnati a ci mulki wannan shine baka kashe waya baka tafi idan ka duba karamar hukumar mu ta Dala mai girma Nasiru Ali Kokoki me ya amfanin sa me ya amfanar da Dala menene ya kawo gudunmawa a Dala hasali ma commissioner ba ma iya samu amma sai makotan mu su samu biyu uku hasali ma babu wani abu an taba yin kantoma karamar hukumar Dala wanda yazo ba abu abinda ya mana suka hada kai da shi dai jagorancin Nasiru Ali Kokoki saboda haka ba mu babu abinda muka gani a wajen saboda haka ba za mu sake yadda ya ci gaba da jagoranci ba
yanzu kana so ka ce mai girma gwamna bai iya nadi ba ke
ai nadi shine abinda mutane su shi kansa mai girma gwamnan ai ya san menene ya faru a matsayin fa mai girma Nasiru Ali Kokoki general director ya kashe wayar sa a ranar zabe saboda haka duk Kano tana da bukatar sa amma ya kashe saboda haka yanzu kuma ka tura a cikin shinka cewa ga danka ai masa mukami kai me kai da danka zai zo har ya kofa irin abin da kai na nasara saboda haka ba za mu sake yadda ba mai girma gwamna ko wane ne idan ba zai kishin ka ba kowaye ba za a sake nada shi a gwamnati ba za mu fatani da shi kowaye
idan kuma ya dauko ya nada ya bashi
mai girma gwamna mutun ne mai karamci mai jin shawara wurin mutane mai ganin abin da aka yi ke mai girma gwamna ya fi ni jin zafin abin da Nasiru Ali ko yayi gwamna ya ce zai so sa duk inda yake masa kaikayi mai girma gwamna ya san mutanen da suka zo suna gwamnatin sa kuma suna ba wa wayancan likin mai girma gwamna ya san mu
mutumin biyar da suka zo aka yi meeting ɗaya daga cikin su ya je fada.
Ba wai ga Musa Ashir da Laba shi ma dai Abba Dauda Fage ya zo da wannan korafi sai dai ya ce mataimakin gwamnan Kano Nasir Yusuf Gawuna ya tabbatar musu zai kwato musu ƴancin su.
Mun san sunan wannan gwamnati ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje aiki 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 kuma mai girma gwamna yana yi danni sheda ne amma an yi niyyar a kunnawo mai girma gwamna wata wuta mu taho mu ɗan radio mu yakin a kansa yanda zamu zo mu lalata tafiyar mu gabaki daya ai asara gaba daya to amma Allah ya kawo wani dalili tsakanin mu da mai girma dufuti gwamna dufutin arziki dufutin da ba a taba yin irin sa ba a jihar Kano baya ga mai girma gwamna saboda haka muka je ofishinsa muka taba alli da shi ya ba mu hakuri ya kai mu hannu bibiyu saboda shine kadai ofishin sa ne yake karbar masoya Baba Ganduje suke zuwa ake musu alfarma yace wannan al'amari yana nan zai yi bibiya akan wannan miliyan 2 da ake cewa mai girma gwamnati ya bayar a ba ƴan kafafun yada labarai aka zo aka rike su to saboda haka mu kuma muka ga cewa to tunda an yi haka mu muna ganin girman dufuti dufutin arziki ne saboda haka muka yi hakuri muka fito muka zo muka jiga kafafun yada labarai don mu ga al'umma cewa ga al'amuran da suka faru amma dufuti ya gyara wannan wuta ya kashe ta saboda haka muke ga yawa al'umma wannan al'amari insha Allah qararre ne mun san mai girma gwamna mai imani ne dufuti gwamna mai imani ne mutanen da kullum ba abun da suke nema illa su taimaki al'umma su yi wa al'umma aiki
to amma misali dama saboda aljihunan ku kuke kenan
ya za ai kace saboda kudade muke ai shi mai girma gwamna Dr. Alula Ilmu Ganduje ya sanni ni Dauda Abba Fage na roki alfarma a gurin sa bai taba gani na ba yayi mun gadaga ta na kofar ruwa na roki alfarma a gurin sa gashi nan yayi mun masallaci tamkar a Dubai a shinge
to inda dan al'umma kuke to kuma me lalle sai kun daga hankalin ku akan wadancan kudade
to yaya za a yi wasu mutane wadanda ma wa'annan mutane akan wannan gaba ma zan fado wannan magana mutanen da sun raba kafa ma har a ba su miliyan 2 su rike su hala kowa da kowa akwai wanda ya haife su ma a radio ba su bashi ba barantana mu ƴan kuci guba mu dan haka muka ga cewa billahi la ilaha illa huwa bahari muke yi Ganduje muke yi Gawuna muke yi
wadanda aka ba kudin su waye ne
wa'annan wa'anda aka ba kudin SASA ne suna nan kowa kuma ya san su an kira su waya yanzu haka sun kira wasu daga cikin mu wai su zo a ba su wannan kudin sun ce kwata kwata ya za a yi a bar iyayen mu da kakannin mu waɗanda suke radio tinkan a haife su ma suke siyasa a ce wai ba a ba su ba
yama yanzu akwai SN bayan a baya gwamnati ta soke gaba ɗaya dukkan waɗannan mukamai
ai kafin a sauke su kowa ya san su akwai irin su Aminu Bulagwale akwai irin su Baiza Alfindiki tinkan a sauke sau nawa kai mu yanzu ma mai girma gwamna da wannan dama ni nake kira a gare ka Dauda Abba Fage irin mu ɗan gwagwarmaya ka zabe mu ka ba mu mukamai a gwamnati don mu ci gaba da alheri
Dauda Abba Fage kenan na jam'iyyar APC wanda kuma da shine shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala sai dai kafin mu yi sallama shirin hangen dala na mika sakon ta'aziyya ga ƴan uwa na Honorable Abdulmini ya Ubusa wanda Allah ya yi warsuwa kuma kafin rasuwarsa an sha jinsa a wannan shiri musamman ma a zaben 2015 wanda aka fafata da shi a jam'iyyar PDP da fatan Allah ya ji kansa da rahama haka kuma muna mika sakon ta'aziyya ga Shitu Madaki mai magana da yawun sanata Baro Jibrin bisa rasuwar mahaifinsa Umar Madaki da fatan Allah ya ji kansa amin summa amin wanda kuma da wannan ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin Ahmad Rabiu Ja'in da kuma Abdulkadir Yusuf Garzo sai kuma kallabi tsakanin rawuna Khadija Rabiu Indabawa Muzammil Ibrahim Yaka Said na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.